class. Bacho, 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 Kamata Bacho, Brother Ajaraba Bacho.
Sunana Adenu. Raman Kesho Wandu, Babicho. Anani Manchi, Babicho. Kubu Mida Guma Achikinida, Babicho. Matasa si Achie.
Bacho. Munyi mun satana da kyau classes din ne ka kalle inda da kyau da wannan baya na wo front in the road eh cin hanci babu kyau cin zali babu kyau cin fus babu kyau baka da buwa da zunubi Allah ya yafe ka wata ran zaka gane bai da kyau in gara basa din satan ansa a makaranta mama tace classic din duniya an kalle wasu suna makabarta
baba wani din ga koko mi babu shi
sun so su ka da ni amma haba Allah da ikon sa bacho bacho ba 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 bacho bacho ba 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 shawara 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 Classwork. Class, 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 classwork.
Dance to the beat under my hosta. Suka ce ba mu sauti mun kosa. Tuka shi fito na samosa. Baka iya classwork ba ka kosa. Hey, hey.